still here, the band the police. No lapses, no worries. Yang acha bana shang horis. Fum fum mung wasa boris. Balansi 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 yaga. Yang matan su kwali ni dan zan yaga. Kawiske baba nan tuga basho. Kumba bumu tu ay basho.
Aba, ahaba, nanda kome katuchi la sena saka kumaba wani magana daga kapa crop boy kariki wasa daga da balas ba daga Niger har Canada fine by me two chicks kala kala chicks buy two and get one free free deliveries and baka su complete
toko ya dumba da sena sa na so in pop amma na pasa why dan kai na ta pasa biske baba king of mufasa
to i do see ba koi bane ba shoba kai bane mun iya ai ba wai bane in ba magana ka baka kai
I 6 ba 9 bane ebony ba dai bane hello ba hi bane kuma Kano ba Dubai bane haba haba na kome ka toji la sena saka haba haba plus ba daga Niger Canada
na shiga exam hall ko ebar rubuta bane ce ni na gama lecturer mu zai mun shirme sai na bashi bible da ruwa na da uske baba yana san shagala kamar hawainiya ina canza kala na mata na USD ne sun san ina fa canza dala
Kiss, size 2 is on buga.
Kuna babu belele.
Baba na kusa insulaka.
Yeah, wallahi no lele.
Malam me dalla dalla. Wardan hip hop ne. Jige muje ubangwara ma ai ba shu da whiskey sun shaida to. Da nayi muku sadda sadda. Yanzu baran muku manga manga. Kai me babban bazuka. Muji arewa na kamura. Na loda ta zantura. I'm both singular and plural. Kai ajiya babu iska. Akira mamu malan sali Check the million beer Amban kala na jena chanzo real Green white dreamer zo korean Mujay shar holiyan Basa kande dan wasa Ah, muje ba kom bane Ruwa ba gom bane Layoffs ba dong bane Kuma New York ba Hong Kong bane Haba 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 Shama dara lilo kai Ina gasa si ina pito Jige muje bebe ni dan filo Ina maida si gida kamalido Jay
Haba